masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
slow but okay da sako ga al'ummar Najeriya
Nigeria, Nigeria, Nigeria. Babbar kasa ku zo ni kishin kasarmu Nigeria.
Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Nigeria musulmai ki rasta mu hada kai mu dena nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Nigeria da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Nigeria tabbas an wahalta an jigata kafin samun yankin kasar mu ai Nigeria dan haka kar mu yi wasa a kasarata in kuwa ko kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Nigeria babu babu kai wallahi mu da Nigeria muke ta yin tuki
Nigeria 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 babbar kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria
muna da arzikin kasa a Nigeria muna da arzikin mutane a Nigeria akwai yawan jahohi a Nigeria kabilu daban-daban a Nigeria sana'o'i kala-kala a Nigeria muna da hazikan matasa a Nigeria cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu ai Nigeria a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya
Nigeria 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 kasa ku zo ni kishin kasar mu Nigeria
kabilanci da addini duk mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai ya hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan kuma wancan ina tunanin mu ai Nigeria ta mu ce mu ma na ta ne mu kauce duk abin da zai sa
mu Nigeria Nigeria Nigeria
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma ta shi lafiya
lafiya kalau alheri da fatan kuna lafiya kuma
lafiya limi ya aka ji da kitin ruwa
alhamdulillah muna nan muna
an gama goma na
marmari
ko yalla ta bace ka muna gida bangan
haka dai
bace bangan wanda ba kowa ba
bace ga kowa ba gaskiya
banga azumi da yake ba manya kashi ba
an ce mai sudan mata ce amma malam tana wahada maza
Allah ma Abdul Hassan ya dace shi da yasa ana kwali rana aboki sai rugo America ya
yi
ya azumi nace amma kuma ya gaba da awoyi masu yawa
kwarai kuwa ko ina da irin dashi
to Allah sa gaba lafiya
amin summa amin
to me da dauki hankalin ka Amurka wannan bakon na goma
to alheri ba wani abu da zai dauki hankalin mutum ana America a cikin samban da batun hukuncin nan da aka zantar akan dan sandan nan farin fata daga Minneapolis wanda ya kashe George Floyd lallai mutane sun yi tsokaci akan wannan hukuncin da aka yanke galibi mutane ne suka ce an yi wannan abin yayi daidai kuma kina tuni kafin yanke hukuncin ina jin akwai dan tankiya da aka samu a wasu jihohi suna jira idan ba a yi hukuncin nan yadda za a wato ba yanke hukuncin da za a ja kunnin wannan dan sandan ba to lallai da za a samu damuwa kurai da gaske a cikin kasar to amma hukuncin da aka yanke shine abin da ya kwantar ma wasu da hankali suna ganin kaman to ba laifi wannan zai zama izina da saura kuma masu neman musgunawa bakar fata a America.
Sai kuma wani abin da shi kuma ya dauki hankali na shine a dangane da wannan batun shine kamar yadda ake bayyanawa abin yadda kafofin sadarwa suka yi tasiri a wannan lokacin da suna cewa ba dan hotuna da aka dauka kuma aka yi ta yayata
ba haka ne
ya zama hoto baka kareta shi waɗanda basu gani ba suka gani waɗanda basu san yadda abin ya faru ba suka sani to suna fadan cewa yanzu zamanin da ake cikin nan kafafan sada zumunta za su taimaka wajen ganin cewa an yi ma waɗanda ake keta hakokin su adalci
haka din
to Allah ya ba mu zaman lafiya da a duniya baki daya
kuma amin
kyautata rayuwar mu
amin
da lokaci
amin summa amin
da muka saba bari mu bude wannan babi da mika gaishe za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Yahaya Joseph Shagaya da kuma Tasha Aminuwa Batimawus Allah ya sa na faɗi sunayen kunnan daidai waɗanda za a daura ma aure a ranar 1 ga watan Mayu shekara ta 2021 wata mai kamawa kenan za a yi wani auren ne a majami'ar Ekuwa Church Utan Jos da karfe 10:11 na safe Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare
amin summa amin to sai kuma wani babban auren da aka yi a Kumasi Yalwa wanda za ku taya Adnan Hussein da aka fi sani da Prince Hakim a cikin watan azumin nan aka daura auren kin san akwai albarka ciki da yayi sosai
wato amma na gomma na ce ba kowa za a ce bakin shi a rufe kike nan ba liyafa
na ai za a sha budiri bayan sallah da dan Allah za a sha
budiri zai ce dabara ce
to amma dai amma akwai ce sakwara
ba saboda haka kike nan ba kashe kuɗi
to kaji wadan aure aiye
abin
sun ba bi aiye ne tsakanin Adinani Hussein Prince Hakim kenan da uwar gidansa wato Hajiya kenan wanda aka daura a cikin azubin nan kamar yadda da fada kuma abokan ango manya abokan ango wato Jibrin Diko da aka fi sani da Okoko Muji da Abdul Mugis Alshedu na Alpha Radio da Alhaji Gurunshi da Salu wato da baban yariya da Ahmadu Bebeji da Yushau Beti duk sun ce da samarin yalwa suka ce Allah ya sanya alkhairi cikin wannan auren da aka daura.
To amen kuma amen Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare butuka raba. Bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalin Abdon Dalla da matarsa Sanatu domin rasuwar dan farin su Andrew Dalla. Allah ya ji kamammacin, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin suma amin. Sai kuma ta'aziya zuwa ga sarkin Zabarmawa na Accra kenan mai martaba Alhaji Furo Umar Tanko na rasuwar ƴar uwarsa Maryam Abubakar da aka fi sani da Ladi, wacce Allah ya mata rasuwa a Mali a makon da ya gabata. Allah ya ji kanta. Kana muna mika ta'aziya zuwa ga Malam Ahmad Tijani Lawal tsohon ma'aikaci a DW Hausa da kuma Malam Nasiru wanda shi ma har yanzu yana DW Hausa da baki ɗan gidan iyalan Malam Lawal na kuma suke da na rasuwan ɗansu Faisal Abdul Aziz wanda shi ma ya rasu a makon da ya gabata. To Allah ya ji kansu baki ɗaya. Mamar marigayi Hajiya Jami da iyalinsa, Allah ya ba su hakurin wannan rashi.
Amin kuma amin.
Ban kwana nake ba masoyina lafi sai wajen ban kwana nake ba masoyina lafi sai wajen.
Baba ka san makon da ya shige kamar yadda muke fada kowane lokaci mun kafa labarin da muka bayar a shafinmu na sada zumunta Facebook.
Haka
muka kuma nemi masu saurare su raba yanke hukunci akan wannan labarin bafin latanin nan wanda ya share ke man tosan da shi ya koma yana zaune yana jira ta mushi
yana jira zo bai da sanda.
Yawa to muka da shi mai bada labarin nan Usman yace wai shin kunya ce ko kuma wauta ce? To fa wannan dai ba kamar labarin da muka kafa makon da ya shige ba, wannan dai kila a ce an yi kunnan doki domin kowa ya bada ra'ayin
shi.
Yadda muka faɗa za mu ga karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari da kuka kafa a shafinmu na Facebook. Bari mu fara da ra'ayin Kongom ma Mela Adumci ya bushe da dariya. Shi wato ɗan Nijar ne mazaunin Libya, ya bushe da dariya ya ce ina ganin shi ba bafin latanin ne ya ce wai ko kunya ce tana ci komawa da rausan fulanin Nijar din bayar mutu ya ce kunya ce tana ci komawa. Sai kuma aboki jagaba ya ce wauta ce garba na hali kamba kamba cewa ya wauta ce ta hana shi. Usman Abdu Mani daga Buti jihar Difa jamhuriyar Nijar dariya ya yi. Sai Suleiman Yusuf da Hassan Aliyu, akwai Yakubu Ame Shaibu da Aminu Adamu Malam Maduri da Abubakar Sadiq Awaisu da Babajo A Bawa Saminaka da Salisu Imamu Sa'ad, dukkan su suka ce kunya ce. Sai kuma Sale Muhammad Sale da Mare ya bu shi da dariya yace shi kuma shi ba ya ce kunya ce. Ashiru Hassan Tigno da Ali Umar da Hassan Nuhu da Ada Yu Ahmed da Alhaji Kabiru Highlanders da baban gida Mamman Barde, dukkan su cewa suke kunya ce. Ashe sun san Fulani da kunya
kwarai kuwa. To sai kuma wani ina ji shi ba filace ne da ake kira wato Sarauta Kaura Azare kenan yace ai ku bada amsar ku. Yace mu irin mu ta Fulani a gaskiya muna bada gudunmuwa sosai, mu ba mu san ba yadda aka yi hakan ya faru ba, amma ku ta lafiya VOA Hausa.
Shike nan.
Eh, sai kuma
yaki
cewa ko wai mu ba da amsar mu.
Shike nan.
Sai kuma Ibrahim Lawal Guyo Lawal shi kuma yace tsammanin sa santi ne kawai. Sai kuma Iliyasu Abubakar IKD Potoscom yace wauta ce kurum irin nashi amma ba kunya ba kam. Da kuma Suleiman Isyaku yace hauka ce kawai kai. Sai kuma Tukur PMC Remawa daga birnin Accra shi ma yace a gaskiya kunya ce. Da akwai kuma Bello Musa Dahiru yace fullo to wannan sai a bar shi haka. Da kuma wannan Malam Maduri kawai ya rubuta yace tafti jam lallai jiran gawan shanu wato ana jiran gawan shanu anan amma fa ni a gani na a bar ya huce watakila ya san lallai hanya ce da mai rake ke bi so ya bi ne ya tsaya wuri da ya san
kaji ya masa lauya kenan
ya masa lauya haka yake
to ga Al-Amin Yakub shi da yake banda dai sheri na goma ku dare shi ku dare ba fulani sheri sai Safiyanu bin Usman da Baba Gana Alhaji Isa da Masak da Umar Usman Barahaje Wailo da Hassan Aliyu Kujama sai Fa'ilu dan Ladi Mahuta da Abdul Karim Salisu da Tanimu MJ da Musti Mustafa daga waɗanda suka ce wauta ce akwai wanda suka ce ƙauyanci ne shi kuma da Masake ce gaskiya a nawa kunya ce to da goma aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa to yawa to waɗannan an soshin suna nan da yawa duk bakin waɗanda suka samu amsa wannan tambaya muna musu godiya ƙwarai da gaske zamu sake kafa labarin da zamu bayar wannan mako domin ku yi tsokaci akai mu kuma karanto wani daga cikin labarin da kuka aika mana to kafin mu dire bari mu mika gaisuwar fata alheri ta a bare huce zuwa ga Anas Muhammad Warawara baban Bilal muna gaida Haruna mai garin Warawara da Jibo mai nama sai Salele Bakanike da Abdullahi Jika da Malam Aliyu Jibrin Marbe da Hali Dan Bature Saminaka da Hassan Musa Kambili da Sanusi Giza Warawara da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwa a bari ya huce ruwa ga ma'aikatan gaskiya television wanda suke daukan shirye-shiryen sashen Hausa daga birnin Accra da kuma wato Hijira TV da farko Abdulwahab Jawando da kuma Hawawa Abdulkarim Young Pioneers da Shaibu Salu Sarauta da Idris Abdullah Bako da Ayubu Hudu da Muhammad Abdul Mumin da Halima Sadiya wato Abdu Kedam da Malam Mairago Jibrin Abbas da Alhaji Papa Angola to sai kuma Hijira TV wato Alhaji Hamza Adam kenan wanda ke gabatar da shirye-shirye a wurin to sai kuma Hajiya Aisha Obatamfa da Hajiya Lami Babyface da Hajiya Hafsat Kadir English wato Gimbiya ke da Ummul Khair Jafar da Asmau Ashir
da fatar an tashi lafiya
masha Allah
to baba yau labarin da zamu karanta labari ne na ɗaya daga cikin masu sauraron mu a yau da kullum wanda kuma suke yawan bin mu a dandalin mu na sada zumunta Facebook makon da ya wuce ya bada labarin wani bafin latani da mai wasan kura ko
to eh haka
sai muka ce ba mu fahimce shi ba sai muka ce ya sake aiko mana to ya sake aikowa
ce ya gaggyara
amma yawa ya gaggyara amma ya mai kari amma kuma har yanzu ƙarshen labarin inda shine ainihin ban fahimce ta ba saboda haka idan kana da lambar wakilin mu Murtala Faruk Sanyina a nan Sokoto kana iya tuntuba shi ka bashi wannan labarin baki da baki to amma ga wani labarin
to kin dauka labarin Fulani Murtala zai yadda a yi
yana da zabi ne babban zata ne ba shi labari ya ki ya dauka ba shi da zabi to shi har yanzu dai shi Jibrin Umar na bata yawa har yanzu Jibrin Umar na bata nan dai ya aika mana da wani labarin wanda na fahimce shi kuma zan bada shi wato yace labarin shi dai da farko ma shi ya amsa wancan tambayin yace wauta ce ta nan wannan bafulata nan ko ba ka tsantsar da shi to sai ya bada wani labari yace wani saurayi ne aka yi wa aure ashe shi wannan saurayin da aka yi ma aure har lokacin da ya auren nan yana fitsarin kwanci
to
eh kuma ba ya mutu sani ba
Allah sarki
shi kenan ranar da aka yi aure aka ci sa'a ya maka fitsari ya maka fitsari da ya kari ya waye ya ciwo ya rasa yadda zai
to yo Allah
ya fati kanki da amarya ya maka fitsari sai shi kenan da ya taba gado ya ji ya kalli amarya sai ya tambayi amarya ya ce mata wai idan kika yi mafarki na zaki da kura suna binki ya zaki
lalle ne kan ya za ta yi yadda
sai amarya ta ce tabijan wallahi tallahi sai maka fitsari idan ne wannan mugu mafarki wallahi tallahi fitsari zan maka
subhanallahi to shi ba abin da ya gaji ke da ko
shi ke nan sai abu ya ce yace ai abin da ya same ni kenan nayi fama da zakin nan ya tsaya ni gaba nayi na gudu kenan kuma ina gudu kwatin sai kuma na ga kura ta taro ni na rasa
gaskiya dole tsula
abin da ya same shi kenan ya tsula ba yadda ya yi sai da ya fitsari
to ai gobe kuma ya samu wani ƙaryen ya yi don saboda ya dinga ke da
wai jibirin ya ce wai ba wai a tsakanin ango da amaryan nan wane ne ya fura ki
to shi ke da zaba da ra'ayi na amma ne
ba ta yi tutu ba fitsari kaɗai ba za ta yi tutu ne ta yi fitsari
ta yi fitsari
ta yi tutu ta yi kuma fitsari sai ta yi cika a fitsari ne ma kawai ya yi bai tutu
gaskiya shi ya yi lamba wani bai yi lamba tu ba
ya yi ta maza
lalle ne na shi da ya zo da sauki ke da
ya yi ta maza ne na mutu wani tsari da gawa ya baka to gobe
na
ka kwanta ya baka fi tsari ya haifada kuma mafarki ne ya yi to masu saurare shi ne na ba ta na so ku bayyana wane ne ya fi rashi a cikinsu nan ita wannan amarya da za ta yi tutu ta yi fitsari da ko kuma shi wannan wanda ya maka fitsari
shi dai ya yi
ga yayi na gaba da bajin da daga bada hannu shi da haka tilas mujafir kidan kamar yadda muke faɗa kullum idan kuna da naku labarin za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook karkashin shirin abar ya huce domin bamu naku labarin kuma yanke mana hukunci tsakanin wannan ango da amarya yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
gane mini
abin ne mummuni don a rayuwa shi ne gaba
ilimi akwai daɗi wuya
don hakan na ce ƴan uwa ni azama mu wuce gaba
ilimi akwai daɗi wuya
don mu nemi kowane ilimi ba dole sai a garin mu ba
ilimi akwai daɗi wuya
haka za ya samu mu haskaka duniya ta fannin cigaba ta ƙasa.